A makon jiya ne dakarun da ke wanzar da zaman lafiya suka halaka Tewase a Kwaza wanda ke da lakabin Ghana a jihar Benue wanda tun can hukumomi ke nema ruwa a Jallo da zargin aikata ayyukan ta'addanci a jihohin Benue da kudancin jihar Taraba.
We received strategic information on the movement of the dreaded bandit named Tewase Akwaza.
Kamandan da ke jagorantar wanzar da zaman lafiya ta hudu da ke Doma a jihar Nasarawa, Major General Monde Gazama Ali, ke bayani wa manema labarai cewa bayan sun samu bayani kan tafiya da babban dan ta'addan nan mai suna Tewase Akwaza mai lakabin Ghana kan hanyar Bese Boko zuwa Makurdi, rundunar su ta sanya shinge a hanyar har aka samu harbe-harbe tsakanin su, daga nan aka kashe shi.
And he was killed.
Kafin kashe shi dai, hukumomi na zargin sa da ayyukan ta'addanci da suka hada da kashe-kashen mutane da satar dabbobi. Gwamnan jihar Benue kenan Samuel Otom, wanda a baya can ya zargi Tewase Akwaza da laifin kai hari kan wani kauye da kone musu amfanin gona a wata kasuwar doya. Daga bisani, gwamnatin jihar ta Benue ta yi tayin naira miliyan 10 kan duk wanda ya bada bayanan yadda za a kamo Ghana. To sai dai kafin kisan nasa, gwamnatin ta Benue ta yi niyyar yi masa ahuwa ne bayan sarakunan gargajiyan yankin da ke fuskantar munanan ayyukan Ghana suka buƙaci gwamnan ya yi hakan don su samu sa'ida. Bayan kisan nashi, gwamnatin jihar bata ji daɗin yadda aka kashe shi ba. A wani taro da gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya yi da masu ruwa da tsakin jihar, ya bayyana cewa yana jiran samun bayanai daga rundunar sojin, ya kuma buƙaci a sako mutane 40 da aka kama yayin gumurzu kafin kashe Ghana da ma motocin da jami'an sojin suka tafi da su. Na zanta da wani da ya kasance ga naukan wasu ayyukan Tewase Akwaza.
Sunana Comrade Alias Suleiman Bente. Yanzu kin ga hanyar daga Katsina Ala zuwa Takum. Irin ka rufe ne tun ran da kai shiga Katsina Ala sai ka jin kanka a Takum. Saboda kwata-kwata su ne hanyar sai abin da suka ga damar cinye. Ba zaman lafiya, in ba a sace mutum ba za a kashe.
Barista Yakubu Salibawa da ke zama shugaban kungiyar lauyoyin Jos jihar Plateau ya fayyace abin da doka ta ce game da kisan Tewase Akwaza.
Abin da sojin suka aikata gaskiyar tace karkashin doka ba a daidai ba. Da farko, kamar yadda gwamna ya nuna, mutanen nan sun nuna za su sadaukar da kansu, su mika kansu ga hukuma domin suna tunanin sun canza ko kuma sun canza halayensu. Abinda sojin suke cewa sun taho cikin mota, daga nan aka sa roadblock. A roadblock kuma sai a bisa ga abinda sojin suka faɗa. Wanda mu a wurinmu, in ba an je kotu ba an ɗauki shaidu, ba za mu iya cewa haka ba ne. Cewa sun samu sa'insa tsakanin su da sojoji shi ne suka kashe su. A gaskiyar shi ne haka bai kyautu ba kuma biya saba ma duka.
Barista Yakubu Salibawa kenan da ke zama shugaban kungiyar lauyoyin Jos jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.